This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Kun kama tashar sashin Hausa na muryar Amurka a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 19 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jimu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad. Ko kuma a same mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a, Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke muku marhaba lali a shirinmu na wannan yammacin ranar Asabar 24 ga watan Oktoba. Za ku ji yadda ake ta kokarin ganin an gudanar da zaɓukan Jamhuriyar Nijar cikin lafiya da nasara. Za kuma ku ji cewa an ɗage zaɓen ƙananan hukumi a jihar Niger, Najeriya. Kuma kamar kowace ranar Asabar, muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya to.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa adadin waɗanda suka rasu a harin bom na masallacin Juma'a a jiya na ƙaruwa, inda aka tabbatar da rasuwar fiye da mutane 30. Wannan kuma na zuwa ne yayin da ƙungiyoyin addini ke mai da martani. Alhaji Sa'adu Bello, babban jami'in hukumar agajin gaggawa na jihar Adamawa, ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ƙarin haske dangane da lamarin.
An samu ƙarin mutane uku, yanzu mutane 34 suka rasu so far. Amma kuma wadda suke asibiti ana ta discharging ɗinsu, mutane suna samun lafiya, wasu ma sun koma gidajensu.
Ya batu maganan guduma jini da kuka nema?
Ya gurgudu an samu, don jama'a sun taimaka, kuma gwamnatin jiha ta yi iyakacin kokari ta samu da jini da magunguna da ake bukata. Shi ya sa ma aka samu sauƙin gudanar da al'amuran.
To sai dai kuma a matan da ta maida game da harin ƙungiyar Izala, wanda ma a masallacinta ne aka yi harin, ta yi turne da Allahu dai, inda shugaban ƙungiyar a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ma buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗau mataki.
Babu shakka abin da ya faru a Yola wannan wani abu ne na baƙin ciki. Wannan masu aikata shi, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaggawan sakawa, Allah ya yi maganinsu. Kuma muna jajantawa waɗannan ƴan uwa da wannan abu ya faru da su, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa sun huta, iyalansu Allah ya ba su haƙuri, waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Kuma muna kira ga hukumomi na Najeriya cewa a ci gaba da ƙara tsatsaura, wato tsaro, a sanya tsaro, a kuma ƙara ɗaukan matakai akan matakin da ake ɗauka don kawo ƙarshen wannan ta'addanci.
Yanzu tuni tawagar gwamnatin tarayya ta iso domin jajantawa, inda babban sakataren gwamnatin tarayya da ke jagorantar wannan tawaga ya mazaici asibitocin da aka kwantar da waɗanda suka samu raunuka, da kuma fadar mai martaba Lamidan Adamawa.
Rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Prime Ministan ƙasar Kamaru Philemon Yang ya karɓi bakuncin mataimakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai da taimakon kayan masarufi na 'yan gudun hijira, Stephen, a ofishinsa da ke birnin Yaounde. Wakilin Mu'awal Garba na ɗauke da ci gaban rahoton.
Sun yi ganawa na gaba da gaba ne kan yadda ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru take fama da har-hari na 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da mata da mai na ƙunnin bakin wake na ƙungiyar ta Boko Haram a arewacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. An yanzu haka ƙasar ta karɓi 'yan gudun hijira sama da 250,000 waɗanda suka fito daga kan iyakokin ƙasashen da suke makwabta da ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sannan ta ɓangaren gabashin ƙasar kuma kan iyaka ƙasar ta Kamaru da ƙasar Afirka ta Tsakiya Bangi, nan ma ana fama da ran 'yan tawayen ƙasar na Bangi, kuma akwai 'yan gudun hijira sama da 500,000 da ma 'yan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru guda 200,000 wanda suka rasa matsugunansu. Kan haka ne manzo na musamman ya ce, muna sani ƙasar Kamaru ta wuce wani mawuyacin hali. Ya ce wannan nema ya sa na zo domin miƙa wa ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru lambar yabo wajen hoɓɓasan da suka yi na wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Kasancewar jama'an wannan ɓangaren suna buƙatar taimako, sabiya da haka ina fata za mu yi aiki kafa da kafada da gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin cimma buri wajen wanzar da zaman lafiya da ma bayar da taimakon da ya dace. Kuma ya ce wannan taimako zai fara ne ba tare da ɓata lokaci ba. Prime Ministan ƙasar ta Kamaru ya yabawa wannan ƙoƙari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta aiwatar.
rahoton Awal Garba daga ƙasar Kamaru. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Jordan domin tattaunawa da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas da waɗansu jami'ai a yunkurin samun maslaha tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Daga baya kuma Kerry ya gana da Sarki Abdullah na Jordan. Masallacin Al-Aqsa dai da ake rikici a kai yana ƙarƙashin Jordan. An yi zaman tattaunawa ne kwana biyu bayan da Kerry ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Berlin. Kimanin Isra'ilawa 10 da kuma Falasɗinawa 50 ne aka kashe a cikin 'yan makonni da suka gabata a cikin wannan tashe-tashen hankali. Wata jaridar ƙasar Isra'ila ta buga rahotanni yau Asabar cewa 'yan sanda sun kashe wani Bafalasɗine wanda ya yi yunkurin dabawa wani jami'in tsaro ɗan ƙasar Isra'ila wuta a kan iyakar yammacin kogin Jordan. Waɗansu tashe-tashen hankalin sun biyo bayan neman shiga harabar masallacin Al-Aqsa, wani wuri mai tsarki da musulmi suke ɗauka a matsayin mafaka Yahudawa kuma suke kira Temple Mount. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙarfin iska da makeken ruwan da aka yi wa lakabi da Hurricane Patricia ya ragu yayin da yake ratsa ƙasar Mexico. Ƙarfin gagarumar guguwar da ba a taɓa ganin irinta ba ya fara raguwa ne daga matsayin hurricane. Ƙarfin guguwar dai da ke kaɗawa da ƙarfin tafiyar kilomita 120 a sa'a ɗaya ya ragu matuƙa daga mai kaɗawa da ƙarfin gudun kilomita 325 a sa'a ɗaya zuwa ƙarfin ma'auni 5. Shugaban ƙasar Mexico Eric Pena Nieto ya ce rahotannin farko sun nuna cewa guguwar ba ta yi ɓarnar da aka zata ba, sai dai shugaban ƙasar ya ce har yanzu guguwar tana ci gaba da kaɗawa. Ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar su zauna gidajensu, kasancewa mai yiwuwa ne a fuskanci ambaliyar ruwa mai ƙarfi da za ta iya barazana ga rayukan al'umma. Kawo yanzu dai ba a sami rahoton asarar rayuka ko kuma jin mummunan raunuka ba. Ƙwararru a fannin harkokin kare haƙƙin bil'adama daga ƙasashen nahiyar Afirka 44 sun kushewa ƙaruwar gasawa waɗanda ake tuhuma da ayyukan ta'addanci a Kuba a hannun 'yan sanda da cibiyoyin binciken sojoji da kuma cibiyoyin sarautar gargajiya. A ƙarshen taron kwanaki uku da aka kammala jiya Juma'a, ƙwararrun sun yi kira ga shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka da ke fuskantar wannan matsalar su yi tsayin daka wajen ganin jami'an tsaro suna kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da suka jibinci kare haƙƙin bil'adama. Ƙasashen Afirka suna fama da ayyukan ta'addanci cikin waɗannan shekaru. Ƙwararru kan harkokin kare haƙƙin bil'adama da suka halarci taron ba su bayyana ƙasashen da suka fi keta haƙƙin bil'adama ba. Sai dai sun kushe wa dokokin da aka kafa bara a ƙasashen Kamaru da Chadi, ƙasashen da ke fama da har-haren ƙungiyar Boko Haram da suka kafa dokar aiwatar da hukuncin kisa kan waɗanda aka samu da laifukan ayyukan ta'addanci. Ƙwararren sun kuma ce sojoji a ƙasashen Afirka da ke fama da har-haren ta'addanci suna gasawa waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Kuba su kuma wulakanta su. Ranar 10 ga watan Disamba shekara ta 1984 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wannan doka.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zango a jamhuriyar Niger, inda ake ta ƙoƙarin ganin an gudanar da zaɓukan da ke tafiye cikin kwanciyar hankali da nasara. Daga jamhuriyar ta Niger ga wakilinmu Shu'aibu Mani.
Kakane ya dace a gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali. Wannan shine maudu'in ƙungiyar OPEL mai fafutukar Sa'idu a yi zaɓe cikin haske da ta tsara domin ba da karatun ta nutsu ga ƙungiyoyin furanfula. Malam Sadusu Abdu ɗaya daga cikin waɗannan wakile da bayani akai.
Saboda kamar yadda kuka sani zaɓe wanga wanda za a yi zaɓe ne wanda da alamu muna ganin akwai rigingimu da ke gare shi, kenan rigakafi ya yi magani. Gurin da muke so mu cimma shi ne duk wanda aka ba wannan horo ya zamanto shi ma ya wallafa shi can ga abokan shi na ƙungiyoyi. Kenan in za a harka zaɓe muke so a yi zaɓe a yi shi lahiya a ƙare lahiya. Muke so su aje hankalinsu duk abubuwan da za a kwatanta musu ya zamanto su bi shi sau da ƙafa, inda ba a gane ba a yi tambaya a ba da haske bisa kan shi yanda a hita ya zamanto kowa ya gane abin da ake nihi.
Su kimanin 50 ne wakilan kujiyar furfula suka amsa gayyatar Opel da ma suka bayyana alfanun wannan tsari da jan kuma hankalin 'yan siyasa.
Kasan 'yan siyasa su kowa da kowa ma ya zamanto saboda ka ayi rigingimu saboda siyasar Niger mun lura yanzu rigingimu ake yi kwarai. Ka gane ko yanda za mu yi fursi birkin abin mu tahi lahiya lau. Akwai shawara wacce iri ce yanzu dai da mu abin da ya shahi kungiyoyin hulhulla su aikin su na sidibin menene ake ciki wani iri ne ake nufa menene manuwar zabe kuma wani irin zabe ne ake yi shine daman aikin hulhulla su kuma ƴan siyasa to su tabbata muna nan muna kallon su menene kallon da muke musu daga duka bangarorin ne nasu duka biyu saboda sun samu sun yi sa'a suna da wata madogara micece madogara su da kansu ka tsala wani abu wanda suke ce masa NDP kamar wurin shawara su ce wanda ba wani kowa ne duk sun zama guda suke shawara ta abin da zai hidda su su bi hanya ta gari to sai muka ga wannan abun ba sun bar inganta shi sun bar bashi daraja kullun suka je suka zanna sai su ta kucece kuce saboda irin abin da ke abkwa shi yasa kenan mu sai mu hattara sai mu hankali dan mu dibe zaben nan da kyau mu gani an yi shi da kyau ko ba a yau.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Nijar.
A gaida na Mani sai kuma Najeriya inda aka dage zaben kananan hukumomi a jihar Niger. Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
A yayin da ya rage kimanin makonni biyu a gudanar da zaben kananan hukumomin jihar Niger. Kwatsam sai hukumar zaben jihar ta bada sanarwar dage zaben ya zuwa watan Janairu na shekara mai zuwa. Hukumar zaben dai ta ce rashin kuɗi da rashin samun na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a wato card reader shine dalilin dage zaben. To amma jam'iyyun adawa a jihar Niger sun nuna rashin amincewa da matakin. Muhammad B. Muhammad Agwara shine kwamishinan labarai a hukumar zaben jihar Niger. Yayi karin haske akan matakin dage zaben.
Shi magana card reader da kuɗi. Matsalan da muka samu na kuɗi shine idan yau muka ce za mu yi zaben nan to duk wanda za mu a doka aiki ba mu da kuɗin biyan su ba mu ma da kuɗin training su tukun sannan in sun yi aikin nan ba mu da kuɗin biyan su kuma bisa kan wannan dalilan mun dage zabe zuwa January 16th 2016
tene da jam'iyyun adawan jihar Niger suka kalubalanci wannan mataki. Musa Aliyu Liman shine shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger.
Ba mu matsa hukumar zabe bane kuma ba wanda ya matsa suka ce sun shirya ko shekaran jiya gwamna ya ce maganar zabe na nan ba abin da ya daga shi kadan 7 ga watan 11.
To yanzu su da za su yi zaben nan sun ce sun daga yanzu me za ku yi kenan?
Za mu bi hanyoyin da ya dace.
Shi ma dai Yahaya Ability na jam'iyyar PDP ga abin da yake cewa
ita hukumar zabe ta bakin commissionanta ya fito ya nuna muna cewa gwamna ya bashi cikakken shiri sun kuma dauki niyyar za su yi zabe a ranar 7 ga wata 11. To abun mamaki the same commissioner na zabe na jihar Niger ya kuma hito ya nuna cewa ba shiri ba a basu kudi ba. Shin ni abin da ma nake so in tambaya gare ku mu ne ma labarai a tambayen muna shin kudaden da General Muhammadu Buhari yake nufin yake cewa ya bayar a jihohi na Najeriya shin ba jihar Niger ciki ne ko yaya?
To nayi kokarin jin ta bakin jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger amma hakan bata samu ba domin kuwa na kira kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa inda yace in yi masa uzuri domin yana kan hanyar lakwaja amma na tuntubi sakataren yada labaran gwamnatin jihar Niger Dr. Ibrahim Doba game da rashin kuɗi da hukumar zaben tace tana fama da shi.
Kasan dai matsalan da muke ciki a kasan nan ba kuɗi a koina amma ko INEC ma Niger abunan na kasa ba ai kadan kadan ne yake ba su kuɗi
ko da yake dai babu wani bayani daga jam'iyyar APC akan wannan al'amari amma wasu bayanai sun nuna cewa jam'iyyar APC ce tana ci akan a dage zaben domin ta samu damar shawo kan rikicin cikin gida da ya addabi jam'iyyar. To amma jami'in hukumar zaben Mahmud B. Muhammad Agwara ya ce babu wanda ya tursasa masu dage zaben.
Eh to gaskiya tsakanin da Allah ba wanda ya tursasa muna amma muna da matsalan kuɗi.
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
to a gaida na ba tsari yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku bani tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa guda. Mai tambaya Gamba Konkwal Bilyamunu.
Ni ne Alhaji Bagida Bahago Dukawa Kano Najeriya. Dan Allah ina son a bani amsar lokacin da Annabi Sulaimanu Isa a dauko gadan Bilkisu gabanin ta musulunta. Bilkisu tana wata kasa ne. Shi kuma Annabi Sulaimanu yana wani kasa ne. Ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake kuma a ina kabarin Annabi Sulaimanu yake. Bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Hasiya matar Fir'auna yake. Bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake.
Wannan shine kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taba ansawa a baya da masu sauraron mu da yawa ke son a maimaita musu. To bari mu fara da kamala biyan bukatar jama'a da dama. Idan an tuna wadda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aiki mu Halima Jamrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Alijibu wanda a lokacin ke aikin hidimar kasa a jamhuriyar Niger bayan kammala jami'ar Azhar da ke Masar. Kuma da yake an ce waka a bakin mai ita tafi dadi Halima Jamrau ta yi ta saka muryar mai tambayar ne sannan amsoshin na bin baya kamar haka.
Zuwa ga filin tambayoyinku na sashin Hausa na Radio America. Lokacin da Annabi Sulaimanu Isa a dauko gadan Bilkisu gabanin ta musulunta. Bilkisu tana wata kasa ne.
Lokacin Annabi Sulaiman da yasa a dauko gadan Bilkisu na Bilkisu tana birnin Saba wanda yake kasar Yaman. Kasar Yaman tana nan tana makwabtaka da Saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da Somalia. Ita dai kasar Saba a cikin Qur'ani an zakkara ta inda aka tana da suratu Saba. Akwai suratu Saba a cikin Qur'ani kuma a cikin ayoyi biyu Allah an faɗe ta. In ka ɗauka cikin suratu Saba kanta aya ta 15 Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana li sabain fi maskanihim aya. Ko kuma muka dauki ruwayar shi laqad kana li sabain fi masakinihim aya. Sai suratu Naml aya ta 21 aka zalika an zakara bin Saba inda shi kai shi kisa ta Suleiman take cikin da hududi yake ce mishi shi tukanin 70 bina ba'in yakin wanda shine ake kira birnin Saba wanda yake cikin Yaman. Hadisi ya zo saboda Furwa bin Musaika ya zo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabiyullah inna Saba qaumun kana lahum fil jahiliya izn wa inni akhsha an yartadu an al-islam afa qatiluhum fa qala ma umirtu fihim bi shay'in ba'd. Yace mutane ne mutanen birnin Saba suna da girma a cikin jahiliya. Mutane ne masu girma masu ɗaukaka. Yanzu kuma ina tsoron su wuce daga musulunci. In sun kansu to ina iya yayi kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai ya yanzu ba umurce ni ba akan mutanen birnin Saba da wani abu taba su da wani abu. A takaice birnin Saba yana nan a cikin kasar Yaman. Sai bayanin gadan tsakanin Palestine da birnin Saba na Yaman inda aka ɗauko gadan yana da kilometa 2000 na zuwa kenan zuwa da dawowa ɗaukowa da komowa na gadan ya ɗauki kilometa 4000. Shine wannan nisan tsakanin Palestine da Yaman zuwa da dawowa kenan gaugawa ɗaukowa. Shine aka ce a kinta ido wanda ya ɗauko gadan ya yi gaugawa kilometa 20,000 a cikin daƙiƙa guda.
Shi kuma Annabi Sulaimanu yana wani kasa ne.
Shi kuma Annabi Sulaiman alayhi salam yana Palestine ne. Sai dai in ma karin bayani Palestine da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan Palestine ta yanzu. Palestine ta da ita ce ta dangana duka ƙasar Isra'ila tana ciki ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin Jordan ta ɗauki wani ɓangare daga cikin Masar ta ɗauki ɓangare daga wajen Suriya. Kenan Palestine tana da fadi ba yanzu ba da aka yi aune-aune aka ci kasa aka wuce wasu kasashe daga ciki. To yana kasar Palestine ne wanda kasar sunanta bai sauya ba sai dai fadin kasar ne da na da da yanzu ba ɗaya ba.
Ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake.
sabarin nan Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yemen wanda na gaya ma in kaje birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin nan Bilkisa
kuma ina kabarin Annabi Suleiman yake
to sai kabarin Annabi Suleiman alayhi salam kabarin Annabi Suleiman alayhi salam yana wani kare wanda ake kira Sansa wanda yake nisan kilometer 35 da birnin Kirk a kudancin Urdun nace ma Urdun ita ce ake kira Jordani da Faransi ko Jordan an sake gina shi lokacin Usmaniya an yi kewaye an yi daki wanda yake an yi shi shekaru ne na square ko wance ma murabba'i ko kare tsawon shi da faɗin shi bai ya huce meter 12
bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Hasiya matar Fir'auna yake
sai kabarin Hasiya matar Fir'auna inda bincike da muka yi an samu sabani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban amma dukansu sun kacewa a cikin Masar yake sai dai garibuwan da suka faɗi wasu sun ce yana cikin Bani Suyaf wasu sun ce yana Aswan wasu sun ce yana nan birnin Alkahira cikin kasar Fir'aun amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin Masar kabarin Asiya matar Fir'aun
bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake
kabarin Maryam alayhi salam mahaifiyar Annabi Isa yana nan a Kudus yana nan a birnin Kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisar Tinkiyama kanisa ce wanda sananniya a birnin Kudus sai wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya duba littattafai kamar haka iya duba sahih Ibn Hibban na Ibn Hibban iya duba al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir yana iya duba al-Mustadrak na Hakim yana iya duba al-Mujam al-Kabir na Tabarani yana iya duba sahih al-Jami na Albani yana iya duba kitab al-Tabaqat na Muhammad ibn Sa'ad yana iya duba tafsir al-Qurtubi na Imam Qurtubi yana iya duba Fathul al-Bari na Ibn Hajar yana iya duba sahih al-Bukhari na Bukhari yana iya duba fi zilal al-Qur'an na Sayyid al-Qutb yana iya duba al-Kashaf na Zamakhshari yana iya duba tafsir al-Qur'an al-Azim na Ibn Kathir a ƙarshe yana iya duba tafsir al-Nujum na Ibrahim al-Jarrafi to wannan abin da bincike ne ya nuna mu sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam
sai kuma ansar tambayar Malam Gambo Konkal Bilyamuno mai son sanin tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda idan Malam Gambo na saurare ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardaunar Arewa House Kaduna zai baka ansa
wanda ya hada arewaci kudancin Najeriya da tarihi shine Frederick John Elkwe Lugard an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da baya din shi yake wannan yanki amma shi mutumin Ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard wanda sai ne na kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India a nan ne kuma ya haifi Lugard a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858 shi Lugard yana daga cikin yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin girar na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928 sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912 sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba ɗaya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919 an kawo shi arewacin Najeriya daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zamanto kwamishina babba na kasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906 sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Elkwe Lugard wannan shi ne taƙaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna
ta arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard yayi akwai alaka mai karfi a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Lawal Jibo da ke Jamhuriyar Niger da Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Najeriya waɗanda suka ba mu ansoshin. Da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tawara Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To, kamar yadda kuka ji, yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyinku. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Kawuwa Gwalam da Baffa Haruna Bajoga. Masu cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna addu'ar Allah ya karbi shahadar waɗanda aka kashe a masallacin Juma'a da ke jihar Adamawa ba tare da sun aikata laifin komai ba a lokacin da suke bauta ma Allah. Sai kuma ra'ayin Baffa Haruna Bajoga, malamin makaranta a Jalingo Primary School a Shaka. Mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Hakika mun yi murnar da aka ji wata kotu a ta soke zaben gwamnan jihar Rivers wanda yake cike da kurakurai na zahiri. Da fatan Allah ya baiwa kotun kasashen wato kasashenmu yin adalci a hukunce-hukuncen da suke aiwatarwa akan shari'un da ke gabansu. Sai kuma ra'ayin Ahmadu Abacha, mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na hare-haren ƙunar baƙin wake a jihar Borno da ma arewacin Najeriya baki ɗaya, musamman ma ya halin yanzu. Sai kuma ra'ayin jama'a, mun gode da ra'ayin da kuka aiko mana. Saboda ƙarancin lokaci za mu dasa aya a nan. To, yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Rahotanni daga jihar Adamawa, Arewa maso gabashin Najeriya na cewa adadin waɗanda suka rasu a harin bom na masallacin Juma'a jiya na ƙaruwa, inda aka tabbatar da rasuwar fiye da mutane 30. Prime Ministan ƙasar Kamaru Philemon Yang ya karɓi baƙuncin mataimakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai da taimakon kayan masarufi na 'yan gudun hijira a ofishinsa da ke birnin Yaounde, wanda ya ziyarci ƙasar da nufin tallafawa waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. Sakataren Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Jordan domin tattaunawa da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas.
To, jama'a, da wannan takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can da dare, idan Allah ya kai mu, lokacin da za a saurari shirin mu tattauna. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta tayani gabatar da shirin, da Mr. Caleb wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu Dan Crafton, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan wurin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. Sai kuma can da dare, idan mai duka ya kai mu, lokacin da kamar yadda na ce za ku saurari shirin mu tattauna, wanda shiri ne da ke haɗa al'ummomin da suke fama da matsaloli tsakaninsu. Za su tattauna kan hanyar da za su samu mafita game da abin da suke takaddama a kai. Mun gode.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.